أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Lahadi, wanda ya daidai da 2 ga watan Safar, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 447, wanda ya dace ma 27 ga wata na 7 miladiya ta 2025. Domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Mukhtasarul Akhdari fil Ibadat, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Idan ba manta ba, a jiya mun zo inda malam ya kawo mana bayani game da ababen da ya haramta game da mutum wanda yake mukallafi, wanda yake baligi. Ya zano mana wasu abubuwa wanda muka tsaya a kansu. Shine malam yace wa ya harumu alaihi alkadhib, ya haramta a gare shi ya ringa yin ƙarya, wal ghiba, da abin da ya shafi yin ghiba, wan namima, da abin da ya shafi annamimanci, wal kibaru, da abin da ya shafi girman kai, wal ujabu, da jiji da kai, wal riya, da yin riya, yin abu dan wato wani ya gani, was sum'a, da yin abu kayi shi a boye ka zo ka bayyana ma mutane dan su ga cewa kana aikata kaza, wal hasadu, da yin hasada, wal bughd, da keta. Dan ba man tsaya ba man ta ba man tsaya akan abin da ya shafi hasada. Wato dukkan wannan abubuwa ne wanda bai dace ba a samu mutum musulmi yana yin su. Tun daga abin da ya shafi girman kai, a same ka mutum mai dagawa, mai girman kai, kana ganin abu wanda yake gaskiya ka ce baka binta, wannan girman kai ne. Yana daga cikin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mai girman kai baya shiga aljanna, bai shiga aljanna, mai girman kai bai shiga aljanna. Haka abin da ya shafi al-hujub, jiji da kai, ka ringa ganin cewa kai ba kowa bane, kana tamaka, kana jin ka kai wani abu ne. Wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake bada labari, yake cewa yayin da wani mutum ya kasance yana tahiya, yana jan tufashi, tufashi ya kai yana taka ta, yana jan ta dan jiji da kai, Allah subhanahu wa ta'ala ya juye shi, ya luma shi cikin ƙasa, yake ta tsumo a cikin ƙasan nan har zuwa ranar tashin alƙiyama. Me ya matsala? Saboda ya kasance yana tahiya ta tamaka, yana tahiya ta jiji da kai. Koda tahiya so ake kai wanda kake musulmi ka yi tahiya ka simple, kada a same ka kana tahiya wanda take ta tamaka. Ina yana daga cikin abubuwan da wato aka haramta. Haka akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abubuwa guda uku wanda suke halaka mutum. Daga ciki yace ijabul mar'un bi nafsihi, mutum ya ringa jiji da kanshi, inga ganin cewa shi ko wani abu ne, kowa bai taka kara ya karya ba a wajen shi. To wannan abu haramun ne game da mutum musulmi ya kasance yana aikatawa. Haka wariya, arriya ita ce kai aikata wani abu wanda Allah ake ma abun, kuma kai dan wani ya gani ya yabe ka, wannan shi ake ce ma riya. Shi Allah subhanahu wataala kamar yanda bayani jiya ya gabata cewa yace ana agna shurakai an shirk, yace ni na wadatu da wani ya zo ya aikata wani aiki ya gama ni da wani. Yace mana amila amalan ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa sharika, dukkan mutumin da ya aikata wani aiki ya gama ni da wani, Allah yace to zan bar ma wannan wanda ya gama ni da shi, ni na wadatu, na hi karhin ya zaman to ka gama ni da wani wato akan aiki. To wannan ita ma riya haramun ce, ita ce mai lalata aikin bawa. Sai ka zo kana aikata ayyuka kana gama Allah da wani ka tashi gobe ran tashin alkiyama kana tunanin ka aikata abinda zakka gani ka samu tsira a gobe ran tashin alkiyama a waye gari baka da lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kare haka wasum'a abinda ya shahi sum'a shine shi kuma jiyarwa riya ka aikata abin dan ya gani ita kuma as-sum'a shine nayi abin aboye bai sani ba sai in zo in bashi labari dan ya san cewa ho ni ho ina aikata wani abu ina kusanta ga Allah kamar misali ka je cikin dare ka tashi abu da ikhlasi kai qiyamul layl ba wanda ya ganka a cikin gida kai kadai ka tashi kai sai da sai ka zo kun zamna a fada kawai kake hamma cewa na lahiya barci kake je ka san jiya kwana na yatsi dole abu ne ana sai ana munajati da Ubangiji to kaga wannan me amfanin wannan shine ake cewa as-sum'a kai abin ka kai kadai kuma yanzu ka zo ka ga gai ma wani ka bata aikin ka ka bata aikin ka ko kuma ka zo irin masu kana Allah ya sa kana azumin litinin da alhamis kana so ka gai ma wani kana yi kai ma sai ka zo ka ce ba ni shayi ko ba ni ruwa sai ka kai ashe ni azumi ne ka san yau litinin mu haka ne kawai shakli landi shakin jidi azumi ake to wannan duka abu ne wanda bai dace ba ga mutum musulmi ya ringa aikata shi haramun ne kuma abu ne wanda yake lalata aikin ka a wajen Allah subhanahu wataala haka mun gani hasada ka ringa guri ni'imar da Allah ya ma wani ta gushi kana bakin ciki me hasada muka ce yana yaki ne da Allah subhanahu wataala saboda Allah shi ya ma wannan ni'ima in kai ma roko kake ka roki Allah taska Allah bar ta karewa Allah subhanahu wataala ya gayi mana yace da duniya da na farko da na karshe mutun da aljanu da dabbobi gabaki daya kowa su zo su roki Allah subhanahu wataala abinda yake so kai tunanin abinda kake so Allah ya baka yace kai bai kai ba abinda ya rage daga taska Allah wai in ya rage shine ka dauki allura ka je cikin teku maliya ka tsoma wannan allurar ka huddo abinda wannan allurar ta huto da shi shine wai in ya rage a cikin arzikin Ubangiji subhanahu wataala barantana ma ba zai rage ba to wannan wanda Allah ya bashi kai ma roka Allah sai ya baka kuma komai lokaci ne da hakuri Allah ya bashi ka taya shi murna ba ka mishi hasada ba hasada mugun ciwo ne shi yasa kullun kake wari sharri hasidin idan hasada kake roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin mai hasada idan yayi hasada jiya bayani ya gabata cewa hasada akwai lokacin da ake yin ta ita kuma ba hasada ba ake kiranta shine wanda zaka yi gurin Allah ya ba wani dukiya yana aikata ayyukan alkhairi kai gurin ka ina ma kai ma Allah ya baka ka ringa aikatawa Allah ya ba wani ilimi yana karantar da mutane kai ma kai gurin ina ma Allah ya baka ka ringa karantar da mutane wannan ba a ce mishi abin da ya shahi hasada to sai mallan yace wal bughd shine kuma da abin da ya shahi wato keta a same ka kana musulmi kana ketar dan uwanka musulmi wannan shi ma haramun ne yau za mu tashi kenan inda mallan yace wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayr wal hamzu wal lamzu wal abathu was sukhriya mallan ya ci gaba da cewa yana daga cikin abubuwan da ya haramta ga mutum musulmi shine ru'yatul fadli 'ala al-ghayr ka ringa gani kai fa kahi fifiko da wani ku zo ku zamna da wani ka ringa gani kai kahi shi fifiko kai kahi shi matsayi kahi shi kaza kahi shi kaza shi mutum musulmi abinda aka san shi da tawadu da Hausa aka ce tawalu ka ringa nuna kai ba kowa bane koda kai kowan ne kada a same ka ka zo ka ringa nuna cewa aha kai fa kai kake da kaza 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 sai bai na duba ka gani je shi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ni ba wannan in ka bane a ba a san wannan so ake ka ringa nuna kai ba kowa bane in bangaren ibada ne kada ka nuna ma mutane cewa ho kai ho kana sallah kai kana azumi kai kana kaza kai kana yin kaza kullun sai kai kaza kullun sai aika aika ta abuwa na ibada a Allah ta yi fala tuzaku anfusakum kada ka tsarkake kanka huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi kadai ya san waye hi tsoran Allah sai ka zo wannan wanda kake gayi mishi cewa kai kai kaza kai kaza kai kaza a wajen Allah ya hi ka kima baka sani ba to wannan bai daga cikin dabi'a ta mutum musulmi ya ringa nunawa shi ho yahi wani dan uwan shi a ka ringa tawadu ka ringa kaskantar da kanka bari ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawada alillahi rafa'ahu Allah dukkan mutumin da ya tawadu dan Allah ya kaskantar da kanshi ya nuna shi mai nema ne shi bai kai koda abin ya kai amma aka zo aka nuna cewa kaza kaza yace a da sura ne da sura koda ya sani to wannan Allah subhanahu wataala zai daga shi Allah zai ƙara daga ka ijin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so mutum musulmi ya zamanto kada ya ringa tsarkake ya ringa cewa shi fa kaza ne shi kaza ne, a'a, Allah subhanahu wata'ala yake daga wanda yaso ya bari, har Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi. Sai bala yace wal hamzu wal lamzu, shine da kyahuce da zumbe, da kyahuce da zumbe. Me kyahuce da zumbe? Shine misali ka ringa yi da dan uwanka tare da sinyal. Misali wani yazo hucewa, kuna zamna kai da wani, sai ka ringa kirta mishi ido, kana nuna mishi da ido ga wani yazo hucewa, an gane? Ko kuma zumbe shi kuma da baki, wani yazo hucewa kuna so ku yi da shi, sai ka ringa kana nuna da baki ga mutumin nan, wa shi ka sani ai daman mutumin ne ana wannan. To wannan shi ma haramun ne ga mutum musulmi ya ringa yi tsakankanin su. Allah subhanahu wataala ya faɗi mana wala talmizu anfusakum, kada ku zamanto kuna yi wa junanku zumbe da abin da ya shahi kyawace da zumbe. Duka wannan abubuwa ne wanda suke haramun game da mutum musulmi wanda yake baligi mukallafi. Haka malam yace wal abasu, da wargi, wasanni. Mutum musulmi ba a so a same shi ya ringa kawo wasanni haka na banza, musamman wasa mafi muni a yanzu shine irin lido da ake. Zaka ga mutum yazo ya zamna sun zamna an lo salula an sarko lido ana yi. Kai mutum musulmi wallahi lokacin ka tsada gare shi, lokacin ka tsada gare shi, sai gwanda daya, sai gwanda daya bai kamata ba ka bari ya tafi ba tare da kayi amfani da shi, koda da ambaton Allah subhanahu wataala ne. To amma zaka ga mutum yazo ya zamna yana wasa, yana wargi, yana kaza, yana kaza, ba hana baka yin nishadi, ba hana baka yi wasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai shi yana yin nishadi da iyalan shi. Zaka gani an rawaito cewa hatta da matar shi Aisha wata rana suna tsirere. Wannan duka lokaci lokaci ne, amma kada wannan yazo ya shagaltar da kai, kai kullun wasanni ga abin da yake gaban ka. Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, bu mu halicci aljannu da mutane face sai dan su yi mana bauta. Allah ya ce sammai da kasai da abubuwan halitta duk da ya halicce su, bai halicce su ba la'ibin, bai halicce su ba dan wargi. A'a, ya kamata ka fadaku kai wanda kake mutum musulmi, kasancewa mission inda ka zo duniya ita ce ka bauta wa Allah. Allah da ya halicce ka, garadin a halicce ka, hadafin a da aka halicce ka shine dan ka zo ka yi bauta. Wani dan period ne kawai zaka yi na bautar Allah subhanahu wataala, ka koma ga Allah subhanahu wataala sakamakon abin da kai aikata. Allah ya ji kanka, ya maka rahama, ya sanya ka aljannar rayuwa ta har abada. To ashe ba wasa bai kamata mutun ya zamanto yayi. To shi yasa malai yace yana daga cikin abubuwan da yake haramun ne ya zamanto a ce mutun kullun ya shagalta da wargi da wasanni kawai haka nan, ya bar abin da yake shine gaya, abin da ya kamata a ce wato ya kasance yana yi. Yace wasukhriya, da izgili. Izgili shi ma haramun ne, musamman ma izgili kuma da abin da ya shahi wato addinin musulunci, ko da ayoyin Allah, ko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Izgilin wannan wallahi haramun ne, kuma abu ne mai hadari, abu ne mai hadari. Wata rana ayoyi suka sabko na annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Allah yace kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, da zaka tambaye su game da wannan izgili da suka kasance suna yi saboda munafukai ne, aya wannan ta sauko akan su, suka zo suke cewa ai su ba su taba ganin ba wasu mutane wanda suke ragwagi, wanda suke bisu matsorata idan an gamu da abokin gaba za a yi yaki, wanda suke ba su da wata ragaba in ba su cika ciki da abinci ba, wai suke cewa ba su taba gani ba kamar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Wai suke faɗin haka nan, labari ya zo ma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya sauko mishi aya yace annabi sallallahu alaihi wasallam, da zaka tambaye su wannan mutanen da suke gayin wannan magana, da ce ma za su yi inna ma kunna nahudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, ai mu kawai muna kutsawa ne tsakankanin junanmu, muna wargi, muna wasa, shi yasa suke kaskantar da sahafai. Kana gani? Allah ya ce kul, ka ce musu ya Rasulullah, abillahi, shin yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, da ayoyin Allah, wa rasulihi, da manzan Allah, kuntum tastahzi'un, ku kasance kuke yin izgili, kuke zolaye su, kuke kutsa, kuna izgili. Allah ya ce la ta'taziru, kada ku kawo mana wani hamzali da zaku ba mu, kar kafartum ba'da imanikum, hakika kun kafirta bayan da ku yi imani. ashe izgidi hadari ne abu ne mai kai ka zuwa ga halaka abu ne mai kai ka zuwa ga fita ga musulunci babban hadari a yanzu irin wannan zamani masu izgili da wasanni irin da sunan komedi ko kuma da sunan wani abu zaka ga mutun sha'anin addini ne abu ne na addini wata sunna ce daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya dauka yana wasa daga cikin ababe na warware musulunci kamar yanda wato Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin shi Nawaqid al-Islam ya kawo al-istihza'u ya kawo game da abin da ya shahi izgil yace minista haza'a bi shay'in min dinillahi ci dukkan mutumin da yayi izgili da wani abu na abin da ya shahi addinin Allah yace aw sawabihi aw iqabihi kai ko wani abu na lada ne ko kuma wani abu na zunubi ne yace kafara yace wannan mutumin ya huta daga musulunci ashe abu ne mai hadari abu ne mai hadari baka sani ba sai ka zo kai kana wasa abin ya je huta ka da musulunci gwanda maganin kar a fara ya zamanto wannan abun mutun duk inda ya shari addinin musulunci ko wani abu na addini ko wani abu na kaza mutun ya nisance shi a sha'anin addini barshi wannan abu ne wanda yake da alaka da addini abu ne wanda yake da alaka da Allah subhanahu wataala abu ne wanda yake alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya shahi izgili shi ma haramun ne kada a samu mutum musulmi wato ya kasance yana aikatawa sai malam ya ci gaba da ce mana wazina wal nazru ila al ajnabiyya wat talazzuzu bi kalamiha yace yana daga cikin abin da ya haramta ga mutum wanda yake baligi mukallafi shine yayi zina zina haramun ci Allah subhanahu wataala yace mana wala taqrabu zina kada ma ka kusanci zina Allah yace ba ma ka aikata ba Allah yace kada ka kusance ta saboda haramun ne Allah subhanahu wataala ya haramta abinda Allah subhanahu wataala kuma ya haramta wannan haramun ne bai dacewa a ce mutum musulmi yana aikatawa yace wan nazru ila al ajnabiyya da kallon wata mata wadda take ajnabiyyaka wata mata ce ake cewa ajnabiyya wadda ya halatta ka haramci ka armeta dukkan macen da ya halatta ka armeta to haramun ne ka kalle ta irin kallo na shawa mala ya kara ma yace wattalazzu bi kalamiha da jin dadin hirarta ma garin zama hira kana jin dadi mala yace haramun ne duk wadda ta zamanto ajnabiyyaka ce akwai mata kala uku ne ana iya raba su kala uku akwai wanda take wanda suke maharib wanda suke su muharramanka ne wannan haramun ne ka aure su akwai wanda take kuma ajnabiyya wanda su kuma ya halatta ka aure su amma yanzu baka aure su ba akwai kuma wanda take muhallalaka wanda da ja ka arme ta mata ka wanda ka arme ta wannan kana iya kallanta yanda kake so mata ka ci wanda baka arma ba cikin ƴan uwanka maharim suwaye maharim in ka sune wasu mata guda ka gama su kamar guda 10 nau'i kamar guda 10 ko kuma in ka ƙara ya kai wajen 13 haka kamar yanda Allah subhanahu wataala ya abanta mana su a cikin suratul nisaa'i tan hurrimata alaikum ummahatukum na harko mahaifan kaga haramun ne mutun ya ace ya arme mahaifiyar shi wa banatukum diyan haramun ne mutun ya arme diyar shi wa ammatukum ammunka wato wanda take tantinka ta wajen mahaifinka haramun ne mutun ya aure ta haka halaka tantinka ta wajen mammaka haramun ne mutun ya arme ta haka diyar danka diyar dan uwanka misali diyar kananka haramun ne ka arme ta haka iya kanwanka haramun ne ka arme ta haka yadda ka arme uwarta misali wannan uwarta agolaka haramun ne ka arme ta haka sarakuwarka matukar ka arme diyarta ka shiga da ita haramun ne ka arme ta haka iyar danka haramun ne ka arme ta wannan duka suna daga cikin wanda haramun ne ka arme su wannan su ake cewa maharim wanda wannan kana iya ka kalle su kallo ba na sha'awa ba kallo na misali koda ko ba tare da suna da hijabi ba amma kuma su ma akwai iyakar da ya kamata mutum ba ya kai ba saboda marahil ne akwai wanda misali mahaifiyarka kana iya kallanta tana iya yin kwalliya kai ado ka zo ka ga mahaifiyarka saboda ba za ka shigo wani abu na sha'awa tattare da ita haka wa'annan wanda muka zazzana sai dai in ya zamanto kuma mutum akwai fitina tattare da shi wanda Allah subhanahu wataala ya kare mu to wannan kuma sai ya zamanto ya nisanci irin wannan to wannan kenan to wadda take ajnabiyyata wadda ya halatta ka armida to ita wannan ka kalli kulliyata haramun ne mace dukan ta al'aura ce ka kalle da ba sutura haramun ne al'aura ce mace ba tare da huskatar tafin hannunta ne ya halatta ka gani ko wata mata ce in dai ajnabiyyata huska malamai suka ce akwai inda huskan ba za ta zama to haramun lokacin da tayi kulliya saboda kulliyata ba wanda ya halatta ya gani in ba mijinta ba ko wanda suke makusantanta muharramai misali ko ƴan uwanta mata to amma in ta ranga da kulliya ta huto kan titi ga ta bata sa ba hijabi wannan haramun ne ka kalle ta haramun ne kai hira da ita hirar da zaka ji dadi duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata mu kiyaye sannan akwai wata matsala wadda take faruwa a cikin mu yau da gobe wanda muna ganin ta ba komai ba wanda kuma matsala ce mai hadari wallahi ya yabuwa ita ce matsala ta abin da ya shahi wani kuzan ina ne wacce kuzin ita ce zaka gani a gida guda wani dan kane na ne ga diyata kuzin din shi ce zaka gani ko akaba ga suna a falo a zamne ta hudda tufarta wadda haramun ne ya ganta ba tare da hijabi ba ajnabiyyar shi zai iya auranta ko ba zai iya ba zai iya auranta to yanzu rayuwar mu zaka gani haka ake yi abun bari ma ya koma kai yanzu da zaka zo ka tsare kuzan inta ya shigo ya ce ka je ku koma ku rihi ku sa hijabi sai a ce wani fa ina ji addinin naka ma kai a wannan din ma a can gaba kake ko ba to amma hadari ne ake tattare da shi wallahi wallahi hadari ne ya kamata kai wanda ka sani cewa lalle fa wannan zan iya armanta to ka ringa sa shamaki tsakankanin ka dai amma ka gani wani waje ko akaba yanda zaka gaisa da kanwarka misali haka zaka zo ka gaisa da ita ko kuzin in ka ce guda ɗaya kuci ko kuma a gida ɗaya muke zaune rayuwa muke yi menene wannan ya kan kanin mahaifi na ce wallahi hadari ne yan uwa to wannan duka yana daga cikin abubuwan wanda ya kamata yau da gobe a irin rayuwar mu rayuwar mu akwai matsaloli da yawa wanda an gyara wanda sai an gyara zaka gani mutum ko akaba wani abin ya kai ma in sani ba anan irin wuraren nan ko akwai irin wanda zaka gani gidaje an bar su buɗa ka kowa ya zo ya shiga ko lokacin da yake so wannan duka hadari ne zaka ga mutum shi kawai makwabtaka ko kuma wani saboda shago ko wani kaza kawai kwatsam ya shigo gidanka wallahi kada ka bari wani yayi access zuwa gidanka wannan shine musulunci in ba da izinin ka ba yana daga cikin haƙƙi da yake kan mata wanda zata kare ma mijinta shine kada ta bari kowa ya shigo gidanka in ba da izinin ka ba wannan shine musulunci amma abun mun maida shi kawai abu ne wanda yake yau da gobe rayuwar mu haka muke tahiya sai muke gani kamar ba komai bane ba to abu ne wanda yake da hadari Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara shine malam yace wan nazuru ila al ajnabiyya ka ringa kallon mace wadda take ajnabiyya ka wadda ya halatta ka armeta wattaladzu bi kalamiha da kuma jin dadin zancanta to wannan duka bai dace ba to wani yana iya cewa to in wanda nake so ce in arma nazo ina na tayi zance ake cewa to ita kuma ya ne hukuncin wannan ka tayi fakare to wannan malamai sun bada misali in ka zo shi ma zuwa zance ba irin namun bane yanzu abubuwan duka malamai dole sai sun dawo sun ƙara hujjo sabbin fatawoyi kan wasu abubuwa yanzu kaga mutun yana son mace zai armeda tun kafin ya je tambaya daman sun hadu suna waya suna kaza sai su share awa guda suna hira tana mishi hira yana jin dadi wannan haramun hira da musulunci ya baka dama matasa a yawuri hirar da musulunci ya baka dama shine ka je gidansu an baka dama a kirata a gama ta da wani yaro mai hankali ku zamuna inda ana ganin wurgin ku wannan haka ne ake yi a musulunci wa alaikum salam yau da gobe abubuwa ana tunatar da al'umma yau da gobe wai a shari'ar musulunci ya halatta ka kalli matar da zakawa ka je ka ganta ya halatta wannan a musulunci to amma kuma ka huce gona da iri wannan bai halatta ba a huce gona da iri shine bai halatta ba har ku zo ku ringa gamuwa kuna kaza kuna kaza, wannan duka bai dace ba. Zakka aure ta kaje gidansa ka tambaya hira da musulunci ya bada dama ku zo ku zamna waje, misali ka zo gidansu aje ka a bar saman falo a zamna inda ana ganin ku ana dan jin abin da kuke wani. Wannan shine tsari na musulunci da ya karantar da mu wanda za a tai, amma yanzu mu sabanin haka nan muke, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana.
Amin.
Daga cikin malam yace wa akli amwalin nasi wa amwalin nasi bi ghairi tibin nafs, cin dukiyar mutane ba tare da dadin ransu ba. Kaga nan ta shiga cin dukiya ta abin da ya shahi kwace, ta abin da ya shahi ƙarya. Ka ci dukiyar mutum ka mishi kwace ba tare da dadin ran shi ba, wannan duka haramun ne. Kai akwai inda koda da dadin rai, misali in ya zamanto akwai riba ita ma ai haramun ce, to barantana ka ci dukiyar shi ba tare da dadin rai shi ba. Anan ma kuma akwai tambayi da kullum muke in mun zo irin wannan gaba, cewa ka zo wajen wani dan uwanka misali gashi nan yana da waya guda biyu, dan ba zai iya magana ba, ka ce kawai wani na dauki wannan wayar tafi, shi kuma yana kaunarta yana son abu dan ne ba yanda zai kaga ka amshi dukiyar shi ba tare da riba ba tare da san ran shi ba, wannan bai dace ba ga mutum musulmi. Yau kaga dan uwana yana da abun wannan yana kaunar shi, to kada in tambaye shi ma, kada in tambaye shi duk yanda ni ma nake kaunar abu, in je in nemi wani ne ba, zan yi zawa in tambaye shi yana jin yauni na kuma ya dauka ya bani, shi ya dauka ya bani amma ni ne ba tare da zan jin dadin ran shi ba. To wannan duka abubuwa ne wanda mutum musulmi yake so ya kare ma dan uwan shi musulmi, ya zamanto kai da kullum ya zamanto kai da dan uwanka musulmi. Tahiyya ce ake tahiyya ta amintuwa, tahiyya ta jin dadi, tahiyya ta rayuwa kowa yana kaunar juna, kowa yana son juna. To wannan shi ma mallan ya kawo mana shi, yace haramun ne, yace wala aklu bi shafa'a, na'am, bara da roko. To su ma daga wani bangare suna iya shiga, saboda mine wata rana wani zai iya zauwa ya shiga ta kura maka masalan, ya zo ya wannan in maka ta yanda ba a san ranka ba ka dauki wannan kudin ka bashi, duk kudin da zaka dauka ba a san rai ba ka bada, wannan shi ne ake magana. Ko da ka ba ma mutum, to shi wancan wanda ka bashi ya san cewa wa, in ya san cewa ba a san rai ba ya hakuri kai ya wannan, an zo an yi kaza an yi kaza an yi kaza, ko kuma ka gani irin wanda za a zo a zuba musu tara, misali ya sai ma bangaren abin da ya shahi duwan, ka gani ba wanda zai ciya ta ba da kudin duwa a san ranci ko akwai alishin san rai ne kina, wannan abu ya kamata ya zamanto mutane sun kiyaye shi. To abubuwa ne wanda a rayuwar tamu da muke ciki musulmi muke, ya kamata mu ringa dabbaka musulunci, wallahi da zamu ringa dabbaka musulunci zan mu ga rayuwar tamu sai tire sample, babu rayuwa wadda ta hidai kamar rayuwar musulunci. Musulunci komai ya tsara maka, komai ya tsara maka yanda zaka ji dadin rayuwarka. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, yace wala aklu bi shafa'a, da ci da ceto au bi dini, ko kuma da addini, ka nemi dukiyar wani dan ka mishi wato shafa'a, kai ka cece shi, lasiya ma wannan abin yana faruwa da yawa a harkar gwamnatanci, zaka ga takarda ce kake so sai ka je ka bada wani abu, ko kuma ga abin da takardar ake bada ta kartidan dide ce shi ka biya ake yin da, amma saboda yau da gobe kaza kaza sai an je in kai kana so amma da wuri, ko kuma kaza sai ka kara, to kaga wannan duk aklu bi shafa'a bane. Akwai ceto a musulunci, kana iya ka taimaka ma wani, misali wani yana bukatar wani abu a waje kaza, in ka yi magana zai iya samun wannan abun wanda kuma haƙƙin shi ne, ko kuma ya cancanta a bashi wannan abun, ka je ka mishi wannan magana cewa ga wani wani ko yana son kaza da kaza, kuma ya cancanta ko ya yi kaza, wannan musulunci ya yarda, ka taimaka mishi. Bari ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cikin hadisi cewa mu ceci junanmu zan mu samu lada a irin wannan, amma irin wanda zaka za a ringa amsar dukiya to wannan shi ma haramun ne, ko kuma biddini akan abin da ya shafi addini, shi ma ka ringa ci da addini, ka zo ka kafe ka yi kaza ka yi kaza, kai ne mai yin kaza amma sai an baka kuɗi, shi asali akan abin da ya shafi addini karantarwa ce ta fi sabilin, asali abin da ya shafi addini. In mutane suka zo suka daidaita kaza da kaza, ko kuma wani makaranta ko kuma wannan abu, saboda wannan ɗawainiya kai an farrage ka, misali malaman makarantu an medo ka kawo kai makaranta kake koya, baka zuwa neman kuɗi baka zuwa kaza, ke da ba walaihi dan in yara uwayen yara sun gaggama maka abin da zasu baka karshen wata amma dai asali akan abin da ya shafi shi sha'anin addini shine fi sabilillah kada ka zo ka zanna kawai bazan koya maka ba karatu bazan yi ba kaza bazan gayi ma ba kaza in ka zo tambaya sai da kudi in ka zo kaza sai da kudi in zan baka addu'a kaza sai gaban kudi in zan wannan duka haram so ake ka taimaka ma dan uwanka wannan ilimi da ka sani wannan ilimi da Allah subhanahu wataala ya baka hujja ne ya zamanto ka karantar da mutane ka karantar da su su san addinin su su san kaza su gyara saboda gobe Allah subhanahu wataala zai tambaye ka Allah zai ce ya baka ilimi mai kai da shi to a lokacin ce ma Allah subhanahu wataala zakai kai kaza kai kaza koko na'am na'am a ba su wani abu to gaskiya irin wannan abubuwa mutun ya maida shi shine sana'ar shi dama shine muke magana kamar kai da wannan kake ci kake sha kawo kai ka zamna baka aikin komi kawai so kake kawo a zo a nemi wani abu na addini ka je kai saboda mene ka karantar kawo dan ka samu wannan duke wannan shi ake magana amma in ka zo ne ka bijirar da wani abu ka karantar da wasu misali suka baka wata kyauta ta ihsani ba dan shi ba ka zo wannan ya halatta ka amsa an sani ba ku an fahimta irin wanda ake wannan shi asali wannan abu ne wanda muka kawo shi sabo cikin rayuwar mu ta yau da gobe abin da yafi dacewa karatun alqur'ani kai ne ya kamata ka karanta kai ne ya kamata ka karanta kuma kamar babu inda aka ce in ka sabi in ka bude gida ko kai mafi yawa mutane suna yin shi in sun yi sabon gida babu inda aka ce a shari'a musulunci in kai sabon gida sai ka zo amma sauka babu inda aka ce kai ka zo amma sauka kowa wani abu ne na al'adar mu muka dora ma kanmu yau amma ka zo ka gina gida yana da kyau ka zo kai da kanka ka ringa karanta alqur'ani in baka iya ba nemi kasoshi kasitoci da salula da wannan Allah subhanahu wataala ya waffara mu a yanzu sa karatu me ya kake tunani ka koma sabuwa unguwa ka aje akwai aljanna ba haka nan bane wa shine duka abin da ake tunani ko to zo ka sa karatu ka kunna baqara suratul baqara she dan nu basu zama inda ake karanta suratul baqara kai ma ka zo in ka zo ayatul kursi ba wanda bai iya ayatul kursi ba to wannan abu wanda muke yi na a zo a wannan abubuwa ne namu na al'ada yau da gobe muke so mu sanyo shi cikin addini shi kuma duk abu na addini idan dai ba zawwa bai daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga karantarwa alqur'ani ko akan fahimtar magabata to wannan abu za a maida shi gehe ba addini bane ba addini bane kawai abubuwa ne na al'ada in ka yi shi ba da sunan addini ba kai in kuma ka dauke shi da sunan addini ne kake yin irin wannan to wannan abu kirkire ne a cikin addini kirkire ne a cikin addini wanda kuma bai dacewa mutum musulmi ya aikata abu ya kirkiro abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu dukkan mutumin da ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda babu shi a cikin addini fa huwa raddu za a maida mishi aike shi yace kai wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu dukkan mutumin da ya aikata wani aiki wanda babu shi a cikin addini fa huwa raddu za a maida mishi kayan shi me ake nihi ka dauko abin ka sa shi ka ce cikin addini a fahimta ka sa shi ka ce cikin addini wannan abu amma an daukowa kai baka ce ba cikin addini kai wannan dama baka neme shi ba da addini amma in ka ce cikin addini ne to wannan abu kirkire ne yana bukatar dalili anan karshe ma nan zan mu gani ya kawo mana a karshe yake cewa bai halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki na ibada har sai ya san meye hukunci kuma in bancin wannan yace wa yas'alul ulama ya tambayi malamai yace kai malaman ma ba kowanne ba zaka tambaya ka tambayi malamai masu bin Allah da bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi haraka addini haraka ce wanda muna da tushe addinin musulunci bi ne muke kamar an riga an gama komai na addini. Allah ya san kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam aya yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah ya san kota wannan a ranar Juma'a Arfa haji ta bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Allah yace a yau na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah yace na cika muku ni'ima ta gabaki daya, yace kuma na yardan muku da musulunci shine addini. Shi yasa Imam Malik wanda muke mazhaban Malikiya mu a kasashen mu na yake cewa dukkan abin da ya kasance bai kasance ba addini zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to a yanzu ba a kashi ba a ce addini. Malamai suna ƙara baka misali irin wannan abu da a sanya wani abu a cikin addini da Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin. Sai suka ce yau da za a ce ma abu a cike ki yana buƙatar ƙari ko bai buƙata? Bai buƙata. Yau ka dauki bol na ruwa ka cika shi da ruwa, sai ka kira yaron ka karami ka ce zuba min ruwa anan cika min wannan, me zai ce ma? A cike yake. To haka addinin musulunci, addinin musulunci a cike yake. To abubuwa ne wanda yau da gobe, yau da gobe muke sanyo su cikin, kuma wannan duka yana da alaka da irin farko harkon misali. Amma yanzu ilimi yana tazawwa, karatu yana tazawwa, sai zaman to abubuwa duk lokacin da mutun ya ji da abin da ya fi dacewa kai ka karanta. Misali in karatu ne ka zo ka karanta dai ba sai kai sabta ba, wannan ayatul kursi zo sannan kai ta yinta, kai ta yinta in tsoro da kake akwai aljannu. Sa karatun qur'anin ka kunna in so kake su in akwai su gusa, kuma su shedannu dama ai daji suke zuwa an sani duk lokacin da gari yazo kuma gaba suke su gusa zama inda mutane, duk lokacin da gari yazo gaba suke gaba suke gaba suke. To babban abin ka rike ayatul kursi da azkar na sahada na yamma da ake yi bayan sallah da kake, wannan babu wani abu da zai cutar da kai, babu abin da zai cutar kai, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Sai mallan yace wa ta'khirus salati an awqatiha, mallan yace da jinkirta sallah akan lokacinta, shi ma wannan haramun jinkirta sallah akan lokacinta, saboda sallah akan lokaci ake son a yi ta. Allah subhanahu wataala a ayoyi da yawa ya gaya mana irin muhimmancin yin sallah akan lokaci. Sallah ba a ce baka bar ta sai lokaci yayi ya wuta tukun zaka zama to kayi ta. Wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ayyul a'mali afdal, yace ya rasulullahi wani aiki ne yafi fifiko yafi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha, kai sallah akan lokacin da. Sannan ya tambaye shi summa ai, sannan sai wanne ya rasulullah, yace summa birrul walidai, shine kai ma mahaifanka biyayya. Summa ai, sannan wanne yace summa jihadu fi sabilillah, shine ka zamanto kai jihadi saboda Allah subhanahu wataala domin dauka kalmar la ilaha illallah. Kinan sallah ana kiyaye ta akan lokacin da. Akwai hadisi na Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa dukkan mutumin da yake so gobara na tashin alkiyama ya iske Allah subhanahu wa ta'ala yana musulmi, to ya kiyaye wannan salloli a lokacin da aka yi kiransu, saboda lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma annabin mu annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyin shari'a, yace kuma wannan salloli suna daga cikin hanyoyi na shari'a. Yace yanzu da za a ce ku zo ku yi sallah a cikin gidajen ku kamar yanda wasu suke zama a gidaje suna yin sallah, yace da kun bar sunnan ma'aikinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai yana daga cikin mutun ya zo ya tashi daga gida yayi arwalla, babu abin da ya hudo da shi daga gida sai zuwa sallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah subhanahu wataala zai rubuta mishi da kowanne taki da zai yi daga gidan shi, za a rubuta mishi lada, wani taki kuma za a kankare mishi zulubi. Taki daga gidanka. Shi yasa anan wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da karshen Madina, sai aka ce mishi ya nemi gida kusa kusa da masallaci man yazo, yace a yace ai shi da yayi gidan shi ya hiye mishi yayi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daidai wannan magana sahabbai suka ce kai yanzu ka ce gidanka da yake can ya hiye ma kai makwabtaka da annabi? Aba sahabbai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su saba annabi sallallahu alaihi wasallam bisijin abu ai shiru. Ah, eh an zo wajen annabi, to annabi ga wani waya ne ma ya yayi wata magana, ya ne ne wannan? tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya rasulullahi da me yace ai duk taki dai da mutun zai lada ake ba shi taki dai zane to yanzu in ya dawo nan daga zungura sai ya dauka ya shigo masallaci shi yasa wanda gidan shi yake nesa da masallaci kai yayi kai ya sha wahala ya ringa zawwa duk takin da kai lada ake rubuta ma duk takin da kai ana kankare ma zanibi a watar waya duk takin da kai a rubuta ma lada kuma Allah subhanahu wataala ya daga darajarka sannan a kankare ma zanibi wannan shine muhimmancin zawwa sallah cikin jami'i a masallaci kuma akan lokacin ta zawwa masallaci yana daga cikin manya-manyan lada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi mana cewa dukkan mutumin da yazo masallaci yayi sallah za a bashi ladan sallar kamar so 25 a watar waya so 27 so 27 ɗaya daga cikin sahabbai ana rawaito kissar shi wata rana sallar jami'i ta kuce mishi ya tada hankalin shi da yazo shi kadai zai yi sallah sai da ya raka sallar isha ce sai da ya yi isha so 27 yana so ya samu mine ya samu wai ko ya samu shi ma ya samu ladan 27 amma duk da haka nan kuma ba zai samu ba saboda ba karamar ni'ima bace ka samu kanka ka ringa zawwa masallaci ana sallah da kai a cikin jami'i kana kiyaye ta kuma akan lokacin ta wallahi wannan sallai kamar yadda muka wadi ita kadai ta rage mana kuma yana daga cikin falalolinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce ma sahabbai shi ku bani labari yanzu da a ce a kofar gidan ɗayan ku akwai tabuki a wannan tabukin kullun sai yayi wanka so 5 cikin shi yace shin dauda ta tsaya a cikin jikin wannan bawan Allah sahabbai suka ce ya rasulullah kwata kwata ba da ta tsaya ba manzo Allah yace to fa kazalika salawatul khams to kamar haka wannan salloli guda 5 da kuke aikatawa idan kai sallah asuba musamman in kai ta cikin jami'i in kai ta abubuwan da zaka samu na falala na harko wunin nan zaka shiga kalkashin kulawar ubangiji subhanahu wataala Allah zai kula da kai sannan kuma daga sallah asuba zawwa sallah azhar idan ka zo sallah azhar kai ta a cikin jami'i duk zunubin da ka aikata tsakankanin interval din wannan na asuba da azhar Allah ya gafarta ma daga azhar zuwa la'asar shi ma duk zunubin da ka aikata ubangiji subhanahu wataala ya gafarta ma daga la'asar zuwa magriba haka daga magriba zuwa isha daga isha zuwa asuba to kamar labari zunubi ya tsaya tare da kai wannan ka rike sallar jami'i kenan mafi yawa wannan kuma in sun zo su ne kankanan zunubai da ake magana akan su manyan zunubi yana buƙatar ka tuba ga Allah subhanahu wataala ka daina in haƙƙin wani ne ki zamanto kuma ka bashi wato abin da ya shafi haƙƙin shi to ala kulli hal yana daga cikin abin da ya kamata mutum musulmi ya kiyaye shine ya kiyaye sallah akan lokacin ta sai malam yace wala yahillu suhbatul fasiq bai halatta kuma gare ka ka ringa abotan kantaka da fasiki mutum wanda yake alfasha yake aikata sako ka ringa abokantaka da shi a'a ai mun gani a can baya yace wajibu hijranu ya halatta ya wajaba ka kaurace ba dukkan mutumin da yake aikata fasikanci saboda shi wanda yake aikata wani laifi idan wannan yana aikata yau da gobe kuna zama kai ma goga ma zai abokin mai kanwa Hausa suka ce karin magana Hausa abokin mai kanwa bai rasa bulbudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kwatankwacin aboki nagari da aboki wanda yake ba nagari ba manzo Allah ya ce aboki nagari kamar wanda yake sai da turare ne idan ka zo wajen shi ko ka shiga mishi ko ya baka turare kyauta ko kuma ka sai kaga duka me aka samu riba aka samu kamshi aka samu yace shi kuma aboki ba ne wanda ba nagari ba to kamar me zigazigi ne kamar katahi an gane zigazigi makera makera inda ake hura wuta ana sudi ana wannan ana kaza na harko in ka je wajen shi ga hayaki wannan ba sai ka tambaya ba ga tilla ma tufa nan da nan wuta za ta yi balle ta je ta tilla ma tufar ka ka shashar da ka ta tilla ma to ko babu wani abu da zaka wannan to kwatankwacin mutumin kirki da zaka zamna da shi da mutumin da yake na banza mutum in na banza ne abin da yake ka far shi yace wala mulahi mujalasatihi li ghairi darura bai halatta ka zamna da shi in ba a darurance ba misali darura ta kama dole ne wannan misali bulaguro ya kama ku tare ko kuma wajen aiki ya kama ku ba ta yanda za a yi ko kuma wani abu makamancin haka to wannan shine babu wato abin da ya shafi makawa kana iya ka zamna wato a tattare da shi amma safarin haka nan dukkan mutumin da yake fasiki ne bayyana sako ya bayyana a tattare da shi ka sani mutane sun sani wani ba mutumin kirki bane yana aikata kaza to kada a ganka tare da shi kuna zama saboda yau kuna zama tare da shi gobe kai ma cha za a yi ne kai ma irin shi ne ko ba haka ba to shi yasa ake so dukkan mutumin da yake aikata irin wannan mutum musulmi ya zamanto wato ya nisance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi cewa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin abokin shi wanda kuke tare da shi ce mutum ya duba ya ga wani ne zai abokantaka da shi Allah subhanahu wataala ya kare lalla lokaci ya gabatar insha Allah kenan dole sai sati na gaba sai mu dasa da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya Allah ka ba mu ladan wannan karatu da muke ya Allah subhanahu wataala ka sanya shi sababi ne daga shiga aljanna Allah subhanahu wataala ka gafarta mana uwayenmu Allah subhanahu wataala masu neman adda Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatu Allah subhanahu wataala wanda bashi ya mamaye Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biyan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.